Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan kan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali, muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da muka yi da Aminu El Yakub, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Ohio, wanda ya mana fashin baki kan zaben fidda ɗan takara da aka gudana a jihar da ke ɗaya daga cikin muhimman jihohi a zaben Amurka. Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan arewacin Najeriya a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho ko kuma ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. A makon gobe, idan Allah ya kai mu, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake shirin kai ziyara a ƙasar Rasha domin yin shawarwari da shugaba Vladimir Putin akan batun janye sojojin Rasha daga Siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. John Kerry ya ce zai zanta da shugaba Putin da kuma takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov akan yadda za a samu ci gaba a shirin magance rikicin Siriya ta shekaru biyar a siyasance. Ta wani gefen kuma, wakilai suna yin shawarwari a Geneva a kokarin kawo ƙarshen zubar da jini a yakin Siriya da ya kashe fiye da mutane 150,000, sa'annan kuma fiye da mutane rabin miliyan suka rasa matsugunansu. Babban batu shine sanarwar da shugaba Putin ya bayar cewa ya ba da umarnin janyewar yawancin sojojinsa daga Siriya nan take, bayan sojojin sun yi watanni biyar da rabi suna kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wannan sanarwa ta baiwa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa mamaki. Ana ɗaukar shawarar da Rasha ta yanke na janye sojojinta daga Siriya a zaman kamar gwasa da shugaba Bashar al-Assad na Siriya ne.
Jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ba da sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihi da shugaba Barack Obama zai kai ƙasar Cuba a makon gobe. Sassauta takunkumin yunkurin baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da aka maida hulɗar jakadanci a bara. Jiya 15 ga watan Maris aka ƙaddamar da amfani da canje-canjen. Sauye-sauyen sun ƙara wa mutane samun walwalar yin mu'amala a tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da barin Amurkawa su kai ziyara Cuba. Sannan kuma kamfanonin Amurka suka iya ɗaukar 'yan ƙasar Cuba aiki. Wani lokaci a bana ake sa ran mai da zirga-zirga jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka a takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat ta lashe jihohi hudu a zaben gandun da aka yi jiya Talata. Jihohin sun hada da Florida da Illinois da North Carolina da kuma jihar Ohio. Shi kuma ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican, rikakken attajirin nan Donald Trump, ya lashe jihohi uku. To amma John Kasich ya doke Mr. Trump ɗin a jiharsa ta Ohio. Senator Marco Rubio ɗan jam'iyyar Republican daga mazaɓar Florida a jiya Talata da daddare ya faɗa ma magoya bayansa cewa ya jingina yaƙin neman zaɓe bayan da haƙarsa bata cimma ruwa ba a jiharsa ta Florida.
Daga ƙarshe, 'yan sanda a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium, sun kashe wani wanda ake zargi da ke ɗauke da bindiga samfurin rifle a lokacin da suka kai samame da aka danganta da hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba bara a birnin Paris. Sojojin Belgium guda uku da na ƙasar Faransa guda ɗaya suka ji rauni a lokacin da aka musayar harbe-harbe a jiya Talata a lokacin da aka kai samamen a unguwar Forest. Da yake ba a tantance ba ko akwai ƙarin waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne, 'yan sanda sun ci gaba da samame har zuwa cikin daren jiya Talata. An yi sa'o'i biyar ana musaya harbe-harbe a yankin. Tun tsakiyar watan Nuwamba, 'yan sandan Belgium suka kama mutane 11, aka kuma caje su dangane da kashe-kashen da aka yi, kuma ana ci gaba da tsare mutane 8. Labaran duniya kenan, kuka saurara.
VOA.
Jiya Talata aka gudanar da zaben fidda dan takara a jihohi biyar na Amurka da suka hada da jihohin Florida da Ohio dake da matukar muhimmanci a zaben shugaban kasa. Gwamnatin jihar Ohio John Kasich, daya daga cikin yan takarar jam'iyyar Republican, ya lashe zabe a jihar wanda kuma ya kasance zabe na farko da ya lashe tunda aka fara yakin neman zaben. To na tambayi Malam Aminu El Yakub abinda yasa duk da farin jinin nan da yake da shi a jihar baya samun irin wannan goyen bayan a matsayin kasa, sai ya ci gaba da bayani cewa
tunda kin ga yawanci wato masu ra'ayin rikaunar Republicans din ba su san su saboda goyen bayan wasu al'amura ayyuka da President Obama yi.
Kamar
Obama wanda abin nan da ake kira Obama Care.
Tsarin kula da lafiya.
Tsarin kula da lafiya. Yawwa, kin ga Republicans ba su so, amma shi kuma shi yana ɗaya daga cikin gwamnoni biyu ko uku ina jin Republicans da suka karbi abin hannu biyu. Saboda na san cewa akwai mutane da yawa wanda ba su da inshora a jihar nan, akwai kuma tsofi wanda ba su da kuɗi da yawa wanda zai zamana su samu kyakkyawan kiwon lafiya. Saboda haka shi yasa ya karbi wannan shirin.
To kai kaga jiya kaga yau a harkokin siyasa Amurka, kuma kaga yawan wakilai da yake da su kawo yanzu, kana ganin zai iya kai labari har ya iya samun kasancewa dan takarar jam'iyyar?
A zaɓe haka dai, a zaɓe wanda za su samu wato mazaɓa wanda suke kira delegates ba zai iya samu ba. Ko da yake yanzu, tun da yake yanzu da jimawa kaɗan mako biyu ce ya fita daga takarar, zai yi watakila shi gwamnan namu ya samu goyon baya daga wato masu goyon bayan Senator Rubio. Amma duk da haka ba zai kamo Donald Trump ba ko ya buge shi. Abin da ake tsammani shi ne saboda akwai jihohi kamar su jihar California da Colorado, saboda akwai ra'ayoyin mutane da yawa kusan kamar ra'ayoyin mutanen jihar nan ne. Watakila zai ɗan samu wato delegates da dama wanda zai sa ko bai buge Trump ba ko bai kama shi ba a samu har su zo wato wajen convention, wajen taron su da za su yi tun da anan jihar Ohio za su yi taron su Republicans na zaben takarar shugaban kasa. In suka zo, abin da yawancin mutane suke faɗa shi ne cewa in har suka zo zaben da kamar shi Gwamna Kasich da Trump da kuma Ted Cruz, ya zama da cewa ba wanda yake da wato mazaɓa ko delegates wanda ya kai abin da suke so. In har ba wanda a ɗaya daga cikinsu ya samu wannan, in aka zo wajen convention ɗin wato wajen taron su, sai ya zama cewa wato manya-manya shugabannin party ne za su yi zaɓen. To suna ga in aka haraka hakan za su iya goyi, yawancinsu za su goyi bayan, tunda yawancinsu ba su san Donald Trump, yawancinsu za su goyi bayan ko John Kasich ne ko kuma shi Ted Cruz. Amma in har aka kai zaɓen da alamu cewa za su goyi bayan John Kasich ne, saboda shi John gwamna
yana da matsala da su.
Yawwa, Cruz yana da matsala da su, Trump yana da matsala da su, amma kuma John Kasich watakila zai iya samun wasu wato kuri'uma daga 'yan Democrats ko kuma 'yan Independents.
Musamman da yake ma dama ana yi ne domin neman cin zaɓe.
Haka, kuma kin ga jihar Ohio ba wani shugaban ƙasar America da ya taɓa a dai cikin wannan zamani ne, kuma ba wani shugaban ƙasar America da ya taɓa cin zaɓen shugaban ƙasa ba tare da ya ci jihar Ohio ba. To watakila saboda haka shi yasa ake gwada cewa watakila shi zai iya kai da kai da zai iya watakila kuka da Hillary Clinton a zaɓen ƙasar
gaba ɗaya. Akwai waɗanda suke masu ra'ayin cewa baya irin mumunan caccaka kamar yadda sauran abokan 'yan takarar shi suke na, domin yana tunanin idan bai samu tsayawa takara ba, shi wanda ya tsaya takara musamman Donald Trump ya dauke shi a matsayin
mutum shugaban haka da ya sake faɗa. Amma kuma yawanci yanki da shi yawanci tarihinsa siyasansa haka ne, saboda ɗan siyasa ne yawanci dai haka, abinda nake kiransa kenan, ɗan siyasa ne saboda ya san abinda zai faɗa a cikin mutane su ji, ya san abinda zai faɗa mutane da suke so ji, ko kuma ya san wajen da zai faɗi wani abu daban hakan nan. Ba kamar Donald Trump wanda bai san wani lokaci maganin da yake bai kamata ba. Bai kamata ma a ce mai neman takarar shugaban ƙasa irin na America ko wani ƙasa ma ya zama yana faɗa irin wannan ganin, saboda tunda in har zai ci zaben shugaban ƙasa ɗin, mutanen da yake zagin kamar su musulmai da kuma baƙaƙe da 'yan Latino, in har ban zaɓe shi ba, ba zai ci ba. Saboda shi ko a cikin Turawan ma ba duka ne suke goyon bayansa ba.
Aminu El Yakub Lami, wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Ohio. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nage
duniya kasa ne ya uwa daya uwa ne ya uba daya kasa daya Nigeria uwa ne ya uba daya kada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junan mu mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasa daya uwa ne ya uba daya Hausa da Yarba da Igbo a Nigeria, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, dan uwa Nigeria, a ko'ina Nigeria mu zauna lafiya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya mu bar kabilanci da bambanci Nigeria kasa da yan uwa da yan uba da yan da Hausa da Yarba da Igbo a Nigeria Nigeria kasa da yan uwa da yan uba da yan
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 3:16 na asuba ga Ibrahim Alfa'ame da maimaitin ciki da gaskiya.
To da ake jarbawan yawancin mu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce bamu ci ba. To har mun dauki kaddara mun ce haka Allah ya kaddara. To kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su akai.
Jama'a assalamu alaikum. Da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da binciken rubda cikin da aka yi da tsabar kuɗi naira miliyan 150 na sanya kyamarori da kayayyakin tsaro a Najeriya, za mu dakatar da wannan batun har sai zuwa lokacin da aka sake tono wani abin. Yau za mu juya ga wani abu da ya zama ruwan dare a Najeriya, kuma abin da ke ci ma 'yan arewa da dama tuwo a ƙwarya, musamman waɗanda suke aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya a Najeriya. Ashe dai, ba wai a ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ko kuma a rundunar 'yan sandan ta Najeriya ce kawai ake nuna bambanci da ƙyamar 'yan arewa ba. A wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya ƙasashen waje, ko kuma Nigeria Export Promotion Council a turanci, yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ce ta Najeriya. Ba ma wai a ɓoye ake yin wannan abun ba, akwai shaida a bayyane ƙiri-ƙiri. To amma waɗanda ya kamata su ce wani abu ko kuma su yi wani abu sun yi gum, ko kuma sun mai da wannan batu kamar ba batu ba. A shekarar da ta shige ta 2015, Hukumar Bunƙasa Sayar da Kayayyakin Najeriya a Ƙasashen Waje, ko kuma NEPC a taƙaice, ta gudanar da jarabawa domin yin ƙarin girma ga ma'aikatanta. Hukumar da aka damƙa wa alhakin gudanar da wannan jarabawa ita ce Cibiyar Haɓaka Gudanar da Mulki, ko kuma Center for Management Development, ko CMD a taƙaice, wadda take ƙarƙashin Ofishin Shugaban Najeriya. Jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta CMD shine Mr. JB Muhiya, jami'in cibiyar mai kula da yankin Abuja. Ita kuma hukumar NEPC wadda ta buƙaci a yi wannan jarabawa ga ma'aikatanta tana ƙarƙashin jagorancin wani mutum ne mai suna Mr. Olusegun Awolowo, wanda ya fito daga jihar Ogun. Muƙaddashinsa, wato darakta mai kula da ofishin babban darakta ɗin, sunansa Mr. Muraina Olajide Ibrahim, wanda shi kuma ya fito ne daga jihar Ondo. A bayan da aka gudanar da wannan jarabawa, Mr. J.B. Mihia na cibiyar CMD ya rubuta rahoto a cikin watan Yulin 2015 kan wannan jarabawar ƙarin girma da suka gudanar mahukumar ta NEPC. Wannan jarabawa a raba ta gida uku. Na farko shine ɓangaren tambayoyi da suke gwada ko mutum yana da ƙwarewa kan mukamin da in an yi masa ƙarin girma zai samu, wanda aka bashi maki 50 daga cikin 100. Sai tambayoyi akan dokokin ayyukan gwamnati waɗanda su kuma suke ɗauke da maki 40 daga cikin 100. Saura maki 10 da suka rage daga cikin 100 ɗin kuma za a bada su ne ga tambayoyin da suke neman gano ko mutum yana da masaniyar harkoki na yau da kullum. Wannan rahoto kansa yana kumshe da abubuwa na ban mamaki. Dalili shine kiri-kiri, inda aka ce za a ba mutum maki 10 ga misali idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai, sai kaga an ninka masa ko kuma an ƙara masa ya samu 20 ko kuma ya samu 15. Inda ya kamata a ce mutum ya samu maki 40 idan har ya amsa dukkan tambayoyi daidai, sai kaga an ba mutum fiye da maki 40 ɗin. Dukkan waɗanda aka yi ma irin wannan ƙari kuwa kusan akwai abu guda da ya haɗa su, dukkansu 'yan ƙabila ɗaya ce daga cikin ƙabilun Najeriya. Kafin mu yi nisa, mu faɗa wannan magana dalla-dallarta, bari mu faro da jin tabakin wani mataimakin darakta na hukumar ta NEPC, wanda yana ɗaya daga cikin 'yan arewa su fiye da 20 waɗanda aka murɗa wannan jarabawa domin kada a yi masu ƙarin girma, wanda kuma ya ce shi bai damu da aji suna ko muryarsa ba, domin babu wani babba ɗan arewa, babu wani ɗan majalisa, babu wata hukumar da ta dace da ba su kai kuka akan wannan abun ba, to amma an yi shiru kamar an shuka dusa.
To suna na Tijjani Zakari kafin Soli, ina aiki a ma'aikatar mu ta Nigerian Export Promotion Council, ni ina matsayin mataimakin director, wato assistant director a ma'aikatar. Wato korafin mu ba ni kadai bane ba, mu wajen 25 ne wanda muke da korafi, wanda muka rubuta muna neman abi mana hakkin mu. Mun yi jarabawa ne wadda aka yi shekara kusan ma daini 8 da sauran yan uwan namu ba a yi mana jarabawa ba, sai aka zo aka yi mana da wanda suke sun shekara 4 kenan suka yi. Aka haɗa mu da muka shekara 8 da wanda shekara 7 da wanda ya shekara 6, duk sai aka haɗa aka yi mana guda ɗaya. Ba a bi magana seniority ba.
Wannan jarabawa ta mece?
Jarabawa ce ta ci gaba, wato ta promotion interview. To da aka yi jarabawan, yawancinmu da aka ce sakamako ya fito, sai aka ce bamu ci ba. To har mun ɗauki ƙaddara, mun ce haka Allah ya ƙaddara, tunda ita rayuwa da ba ko lokaci abubuwa mai kyau da marasa kyau za su iya zo maka. To kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin, ashe ba ci su kai ba, ba su aka yi. Tunda za ki ga kaman an ce mutum ya tura jarba bisa 10, mutum ya akwai wanda ya ci 17 bisa 10, wani ya ci 20 bisa 10, wani ya ci 14 bisa 10. Sai muka ga cewa to wannan takarda da aka zo aka kawo mana kuma ita ce wadda su wannan wata ma'aikata CMD su ne suka kai wannan jarba. To sai muka cewa a'a, to ashe abin dai akwai zalunci a ciki. To shine sai muka rubuta muna neman hakkinmu. Mun kai ita head of service, mun kai civil service commission, mun kai house of reps da senate da sauran ma'aikatu kamar su federal character da dai sauransu, saboda a bi mana hakkinmu.
Shekarunka nawa akan wannan mukami naka?
Yau shekara ta 8 kenan akan wannan mukami nawa na assistant director. Tun 2008 ko da yake an zo an kawo wata takarda daga baya aka ce a'a, ban cancanta ba 2008, sai dai 2009 saboda takarda ta masters dake a hannunsu ya nuna cewa na karbi certificate din a 2008 shi daga January. To amma wai kamata ya ce na karbe shi 1 ga January shine zai qualifying dina, ya zama to cewa lokacin ne za a yi mun abu na cikin. Kuma ni ba ma 2008 ɗin ma na gama ba, tun 2006 na gama, ban da ya samu karɓar takardar ba ne sai 2008. To da aka zo aka ce ban cancanta ba, sai 2011 na je zan zauna aka ce baka cancanta ba za ka yi ba, sai 2012. 2012 ba a kira mu ba. 2013 an ba mu kuɗin mota da kuɗin kwanan gida za mu zo, sai muka zo sai aka ƙi mana, sai aka yi ma wasu aka ce mu babu board wanda za ta yi mana, amma kuma sai aka yi mu wanda za su zo su same mu as director, su sai aka yi musu suka zo suka same mu. To shine muka sake tafiya da su, shine aka zo aka sake yi wanda suka zo suka same mu wannan lokacin, su kuma aka sake sai aka ce sun ci mu bamu ci ba.
A dokance misali, ma'aikacin gwamnati shekara nawa ya kamata yayi akan mukami daya kafin a ƙara masa girma?
Wato a dokance wanda ke mataki na daya zuwa na 14 shekara uku suke yi a mataki kafin a ƙara musu girma. Wanda ke daga mataki na 14 zuwa na 15 zuwa 16 17 zuwa director, wato daga chief zuwa assistant director, daga assistant director zuwa deputy director, daga nan zuwa director, shekara hurhudu ne ake yi. To idan ka shekara hudu ka cancanta, za a yi maka jarabawa in ka ci, in kuma akwai abin da ake kira vacancy, akwai gurbi, to za a baka, in kuma ba gurbi to sai a ce maka babu.
Sai gashi kai ka shekara 8?
Sai gashi na shekara 8. Na shekara 8 na zo na farko zan zauna, aka hana ni. Na biyu aka bin kuɗi da zan zo in yi jarbawan, na zo ita ma aka hana mu dukan mu ma waɗanda muka cancanta a lokacin. Sai na bayan mu aka ce su za su yi, suka yi suka kamo mu. Daga nan ba a sake yi ba sai wannan shekara ta wadda ta wuce 2015, kuma shi ne muka yi tare da su. Sai kuma aka ce su ɗinnan da bayan mu da su suka same mu sun ci, mu ba mu ci ba. Kuma abin yadda shi ne, sai daga baya sai muka samu wani yaro wanda akwai ɗan uwan shi, muna aiki tare da shi, ya ga cewa a'a shi ma wan shi gashi nan yana office ɗinmu, kuma ya ga takardunan akwai zalunci. Sai ya kira ya ce mishi ka zo in baku takardu ku gani ga abin da fa ya faru, an zalunce ku, ku je ku bi hakinku. Ya dauka ya ba mu, ya ce to amma dai ku je ku yi, kada ku ce ma ni ne baku a lokacin da ya ba mu, saboda kada su zo su yi mishi wani victimization na ma'aikaci. Sai muka ce to mun gode, muka dauki takarda muka je muka duba da course ɗin da suka ba mu, daidai yake da ita wannan takarda da aka ba mu daga CMD. Muka samu shugabaru muka ce kun ga akwai kuskure, aje a gyara. Suka ce a su ba za su gyara ba, su ba su wani kuskure da aka yi. Muka ce tunda babu wani kuskure mu za mu bi hakkin mu. Suka ce mu je duk inda za mu je mu bi hakkin namu. To shine yanzu muka jeje inda muke ganin za a yi mana, za a taimake mu a bi wani hakkin mu, muka kai wannan korafi.
Masu sauraro, a shirinmu na gaba za ku ji sunayen 'yan lelen da shugabannin wannan hukuma ta NEPC suka ɗauko daga cikin 'yan ƙabilarsu, suka ƙara musu yawan maki a rubuce a cikin jarabawar da suka yi, sannan suka ƙara musu girma. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu kasance lafiya.
Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya wannan mako ga Mustapha Nasiru Batsari.
Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke ambato gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje. Yana danganta tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da 'yan bangar siyasa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin yadda rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wani tsohon soja mai suna Sunday Umaru bisa zarginsa da kashe budurwarsa a ƙaramar hukumar Riom a can cikin jihar Filato. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ambato jam'iyyar PDP ne mai adawa a Najeriya, tana zargin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da yin kaka gida ga kafofin yaɗa labaran ƙasar. A ɗaya ɓangaren, jaridar ta Blueprint ta ba da labarin yadda rundunar sojojin Najeriya ta kashe wani ɗan ƙungiyar Boko Haram tare da cafke wasu guda uku, sannan da ƙwato wasu muggan makamai a ƙauyen Gwashiri da ke kan hanyar Dambuwa zuwa Bali a can cikin jihar Borno. Jaridar Leadership ta ce kwanaki 700 bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok a can cikin jihar Borno, yanzu haka 17 daga cikin uwayen 'yan matan sun mutu, sannan mutane 4 daga cikin 'yan ƙungiyar fafutukar ganin an dawo da 'yan matan na Chibok sun mutu ba tare da ganin dawowar 'yan matan ba. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ambatu ministan lafiyar Najeriya ne Farfesa Adewale, yana cewa mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar zai jagoranci gangami tare da faɗakarwa akan mahimmancin zuwan mata asibiti a lokacin ɗaukar ciki domin magance mutuwar yara da kuma matan wajen haihuwa. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi wani labari ne da ke nuna cewa an gano yaro ɗan shekaru 8 a cikin malaman makarantun jihar Bauchi bayan wani bincike da aka gudanar. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna cewa an kashe mafarauta 7 a wani rikicin shugabancin ƙungiyoyin mafarautan a can cikin jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radiyon murya Amurka. Mai wannan magana ni ne Haladu Dan Nijel daga nan Najeriya Warri Delta. Ina nuna murna ta ga yadda shugaban kasa Muhammadu Isa ya ce a nemi jigila ta yi a sa Han Muhammadu a kai shi wurin magani. To gaskiya ni na ji daɗi gaskiya kuma na yi murna gaskiya. Kuma shi Han Muhammadu muna yi mishi fata Allah ya sa inda za a tafi shi Allah ya sa Allah shi kai shi lafiya ya mai kada shi lafiya. Abinda an ka je nema na magani Allah ya sa a samu shi Allah shi ba shi lafiya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Zayyano Atom Tambuwar Sokoto State Nigeria. Babu shakka kamfanin sadarwa na MTN da sauran kamfanin sadarwa da ke da mazauni a Najeriya sun yi sakaci kwarai akan dokashin ɗaukan mataki tun farko na rijistar layukan da ake magana a su a waya. Domin ta hanyar wannan al'amarin ne masu aiwatar da ayyukan ta'addanci da harkoki na matsalolin Boko Haram da matsaloli na kidnapping da tsoke yaran tsoke 'yan mata da tsoke manyan mutane ana kidnapping ɗinsu da aikata ɓanna da aikata sata sace-sace da harkokin banza suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kawo gudunmuwa a kan wannan al'amarin. Domin har yanzu abin sai ƙaruwa yake yi. Yanzu babu li babu la kirkiri a ƙaramar hukumar mulkin mu wani al'amari ke faruwa na ɗauke yara a tura ma mai hannu da shuni magana a baya cewa za a zo a riske shi a aikata mai al'amari na ta'addanci. Don haka ina kira ga ministan sadarwa da yaɗa labarai Lai Muhammad da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa su aikata hukunci mai tsanani ga waɗannan kamfuna akan rashin aiwatar da haka tun daga farko tare da cin su gagarumar tara wadda dole sai sun biya ko kuma a soke lasisinsu.
To sai kuma takaitattun labarai.
A makon gobe idan Allah ya kai mu, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake shirin kai ziyara a ƙasar Rasha domin yin shawarwari da shugaba Vladimir Putin akan batun janye sojojin Rasha daga Siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. John Kerry ya ce zai zanta da shugaba Putin da kuma takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov akan yadda za a samu ci gaba a shirin magance rikicin Siriya ta shekaru 5 a siyasance. Jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ba da sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihi da shugaba Barack Obama zai kai ƙasar Cuba a makon gobe. Sautata takunkumin yunkurin baya-bayan nan ne na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da aka maida hulɗar jakadanci a bara. Tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka ya takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat ta lashe jihohi huɗu a zaben gandun da aka yi jiya Talata. Shi kuma ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican rikakken attajirin Donald Trump ya lashe jihohi uku. To amma John Kasich ya doke shi Mr. Trump ɗin a jiharsa ta Ohio.
To masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da hima ba ta garago na Ladan Ibrahim a yawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da Titaya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniya mu Charles Fowl Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.